Allah zaki ji mara uba ta shan karara akwai fashe fashe